أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wa barakatuh dan wa barkamu da saduwa a wannan lokaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato rijalun wa nisa'un hawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wannan shine darasin mu na 26 kuma yau muna ranar 4 ga watan al-muharram shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wazuri ne da 2 ga watan Agusta na shekara ta 2022 miladiya kuma a darasin wanda ya gabata mun ji tarihin sayyidina Abdullahi dan Abbas yadda Allah ta bada gare shi a dudan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma za mu tashi akan tarihin sahabi na 17 a cikin jerin shugabanninmu sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka kawo tarihin su a cikin wannan darasi mai albarka wannan sahabi na 17 shine sayyiduna Abu Darda'i radiyallahu anhu Abu Darda'i radiyallahu anhu shugabani abun koyi kuma wanda shine alƙalin farko na birnin Damaskus kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne Abu Darda'i wanda ainihin sunan shi Uwaymir bin Zaidin bin Qais al-Ansari al-Khazraji wanda kuma ana masa kirari da hakimu hazihil umma wato malami mai hikima na wannan al'umma kuma shine shugaban makaranta alqur'ani na kasar Damaskus Sayyid dan Abdul Aziz yace Abu Darda'i ya musulunta ne a ranar yakin Badr bai je yakin Badr ba amma ya halarci yakin Uhud kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar Uhud ya umarce shi da yake maharbi ne cewa ya harbi wasu kafirai da suka hau kan dutse suna kokarin cimma annabi sallallahu alaihi wasallam kafirin suna da yawa amma Abu Darda'i radiyallahu anhu saboda gwarzantaka da jarumtaka irin tashi da haka shi ya maida su baya Abu Darda'i radiyallahu anhu kamar yadda aka ji a cikin farkon wannan darasin mutumin Madina ne yana daga cikin sahabbai da ake kiransu al-ansar wato mutanen Madina waɗanda suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi kuma yadda cikakkiyar nasabarsa take shine Uwaymir dan Amiru wasu kuma suna cewa Uwaymir dan Qaisu dan Zaidu wasu kuma suna cewa Uwaymir dan Sa'labatu dan Amir dan Zaidu dan Qaisu dan Umayya dan Malik dan Amir dan Adiyu dan Ka'abu dan Khazraj dan Harisu dan Khazraj wanda aka sani shi da Abu Darda'i al-Ansari al-Khazraji amma Imam al-Kalbi ya ce ainihin sunan shi Amir dan Zaidu dan Qaisu dan Abisata dan Umayyatu dan Malik dan Amir dan Adiyu dan Ka'abu dan Khazraj dan Harisu dan Khazraj Abu Umar ibn Abdul Barr ya ce waccan nasaba da aka karanta ta farko ita ce tafi shahara kuma ya fi shahara wannan sahabi da alkunyarsa ana ce masa Abu Darda'i saboda yarsa mai suna Darda'u yana daga cikin mafifitan sahabbai kuma yana daga cikin malaman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin waɗanda Allah ya baiwar hikima daga cikin waɗanda suka ruwaici ilimi daga gare shi akwai sayyiduna Anas dan Malik khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sayyiduna Fadalah bin Ubayd akwai sayyiduna Abu Umamah al-Bahili akwai kuma sayyiduna Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma akwai kuma Abdullahi dan Abbas akwai daga cikin tabi'ai kuma Abu Idris al-Khawlani akwai Jubair bin Nufair, akwai kuma Sa'id bin al-Musayyab da wasu su. Wannan sahabi mai daraja, wato musuluntarsa ta dan yi jinkiri, bai musulunta tun a farkon marra ba, har sai da aka shekara biyu a garin Madina shi bai musulunta ba. Dan haka bai halarci yakin Badar ba, hasri ma ya musulunta ne a ranar Badar din, amma ya halarci yakin Uhudu da duka yaƙoƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji a bayan Uhudu. Amma wasu daga cikin malaman tarihi ma sun ja akan maganar halartarsa yakin Uhudu, sun ce bai je ba, amma dai abin da ya fi inganci shi ne ya je din. Kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo haɗa ‘yan uwantaka tsakanin sahabban shi na Makka masu hijira kenan da kuma mutanen Madina, ya haɗa ‘yan uwantaka tsakanin Abu Darda'i ne a matsayin shi na mutumin Madina da kuma Sayyidina Salman al-Farisi a matsayin shi na mai yin hijira. Ayyubu Saftiyani ya karɓo hadisi ta hanyar Abu Kilaba cewa Sayyidina Abu Darda'i radiyallahu anhu ya zo wucewa ta kusa da wasu mutane, sai ga wani mutum wanda ya aikata zunubi, mutanen suna ta zagin shi, sai yake tambaye su, yanzu da kun gan shi ya fada cikin wani rami zai halaka, shin ba za ku miƙa igiya ko hannayen ku janyo shi ku fito da shi ba don kar ya halaka? Suka ce ƙwarai ku za mu yi haka. Sai ce to me yasa kuke zagin shi? Ku daina zagin ɗan uwanku, ku gode wa Allah da ya nisantar da ku ya ba ku lafiya daga wannan zunubi. Ya suka ce to me zai hana ku mu rika kin shi, mu nuna muna kin shi? Sai na Abu Darda'i sai ya ce musu, a'a ba haka ake yi ba, muna kin aikin mutum ne ba shi muke ki ba, idan ya daina aikin ya tuba shikenan ya zama dan uwan mu. Sai na Abu Darda'i radiyallahu anhu yana da falala mai yawa kamar yadda ya zo a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Misali akwai hadisin Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu yace Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi wafati babu wanda ya haddace alqur'ani in banda mutum hudu daga cikin mutanen Madina, su ne Abu Darda'i da Mu'az ibn Jabal da kuma Zaid ibn Thabit sai kuma Abu Zaid. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin juz'i na 9 shafi na 47 zuwa na 48. Abu Zaid din nan da ya ambata an ce shine Thabit dan Zaid, wasu kuma sun ce shine Sa'd dan Ubayd. To haka nan al-Arnaqu dai ce abin da yafi inganci game da bayanin wannan hadisin shine an dunkule maganar ne a cikin wannan hadisin, amma ainihin yadda maganar take sosai an samu da yawa daga cikin sahabbai radhiyallahu alaihim waɗanda suka haddace al-Qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani duka ya kawo sunayensu a cikin littafinsa na sharhin da ya yi wa Sahih al-Bukhari a cikin juz'i na 9 shafi na 47 da na 48. Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu yakan so a bashi labarin Sayyidina Abu Darda'i, yakan ce wa mutanen Madina ku ba hadisuna anil aqilain, ku ba mu labari game da masu hankali nan guda biyu. Akan tambaye shi da su a kake nihi, sai ya ce Mu'az ibn Jabal da Abu Darda'i. Shi ma wannan hadisin ingantacce ne, ya zo a cikin Siyar wa Alamun Nubala juz'i na 2 shafi na 639 da kuma Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd juz'i na 2 shafi na 150. Sayyidina Abu Darda'i mutum ne mai tsananin gudun duniya, da kanshi yana faɗa yana cewa kuntu tajiran, na kasance ni mutum ne attajiri, qablal mab'as, tun kafin a aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'a al-islamu, yayin da addinin musulunci ya zo, jama'atu tijarata wal ibada, sai na hada tsakanin kasuwanci na da kuma yawan ibada. Falam yastami'a, sai ya zamto wato sun kasa haduwa gare ni. Fataraktu tijara wa lazimtu ibada, da haka sai na bar kasuwancin da nake yi na lazimci ibada. Shi ma wannan Imam al-Haisami ya kawo shi a cikin Majmu' az-Zawaid juz'i na 9 shafi na 367, kuma ya ce Imam al-Tabarani ne ya rawaito hadisin tare da ingantattun isnadai. Amma Imam az-Zahabi da ya zo kan wannan kaulin na Abu Darda'i a cikin littafinsa sai yake cewa abin da yafi shine mutum ya hada tsakanin duka abubuwan guda biyu tare da kuma jihadi. Domin wannan abin da Sayyidina Abu Darda'i ya faɗa ita ce hanyar jama'a da yawa daga cikin magabata da kuma sufaye masu gudun duniya. Yace amma sai dai da yawa daga cikin mutane su kuma sun saba daga wannan. An samu sashen mutane wato sukan haɗu duka biyun domin sashen kasuwancin ya ƙarfafi sashen ibada din, domin mutum yana ɗan yin kasuwanci yana samun wani abu zai samu abin da zai ɗauki nauyin wasu, zai samu abin da zai tallafi rayuwar wasu, zai samu abin da zai taimaka wa marayu da masu ƙaramin ƙarfi, zai kuma samu abin da zai iya yin sadaka da shi da sauransu. Amma mutum ya tsaya iya ibada kaɗai baya neman wani abu, to zai zama koyaushe kuma mutum yana cikin yanayi na matsatsin rayuwa, musamman ma idan mutum yana da iyali. Misali daga cikin waɗanda suka haɗa tsakanin ibada da kuma kasuwanci akwai Sayyidina Abubakar As-Siddiq, akwai Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, akwai irin su Sayyidina Umaru radiyallahu anhu, kamar yadda kuma daga cikin tabi'ai an samu irin su Abdullahi ɗan Mubarak da sashensu, suna dai da yawa. An samu kuma daga cikin magabata waɗanda sukan fara daga kasuwanci idan suka sun dan samu wani abu gwargwadon da zai ƙarfafi rayuwarsu da abin da iyalinsu za su ci, to sai su bar kasuwancin su tare kaɗai a kan ibada. Sayyidina Abu Darda'i radiyallahu anhu yana daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙari wajen jihadi. Shuraihu bin Ubaid al-Himas yake cewa yayin da a ranar yaƙin Uhud yaƙi ya karye wa sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu da yawa suka riga gudu suna barin filin yaƙi. Abu Darda'i a wannan ranar yana daga cikin waɗanda suka dawo suka kwararo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yayin da mushrikai suka zo suka kewaye su a samansu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa Allahumma laysa lahum an ya'luna, ya Allah kada ka bar su zama suna sama da mu. To anan nan take sai mutane da yawa suka taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. To daga cikin su akwai Sayyidina Uwaimir Abu Darda, yazo suka kewaye Annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da suka kori mushrikan daga gare shi. Amma su mushrikan a kowane gurin yaki kokarin su shine su taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda su gani suke yi duk wanda suka shahadantar a filin yakin ba su yi gwaninta ba, so suke sure su ya zama sun shahadatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a filin yakin, to nan ne inda jarumai suka fi tsayawa. Wannan dalilin ma yasa Sayyidina Ali radiyallahu anhu yake cewa ai babban jarumi shine Sayyidina Abubakar, domin shi koyaushe yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin yaki, tare da cewa kuma wajen da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a nan ne inda yakin ya fi zafi. A ranar yakin Uhud saboda kokarin da yayi yana daga kan doki yana harba mushrikai, yana dukan su da takobi yana saran su, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mar farisu Uwaimir, madalla da mahayin doki Uwaimir Abu Darda. Hadisi ne Mursali Ibn Asakir ya ruwaito shi, haka nan Imam al-Hakim a cikin littafin sa Musaddarku juz'i na 3 shafi na 337. Sayyidina Abu Darda'i radiyallahu anhu yana daga abin da yake banta da shi, wato yawan ibada. Mutum ne mai yawan ibada, ya kasance idan yana sallah in ya kafa goshin shi a ƙasa yakan ambaci sama da mutum 100 yana musu addu'a daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk waɗanda ya san su yakan sanya su cikin addu'a, ya Ubangiji wane yayi tafiya ka dawo da shi lafiya, ya Allah wane aure yake nema Allah ka bashi mai albarka, ya Allah wane yana neman haihuwa Allah ka sanya masa masu albarka, wane ɗan kasuwa ne Allah ka sanya mishi albarka a cikin kasuwancin shi, wane manomi ne Allah ka sanya mishi albarka a cikin nomansa. Haka dai ya ambaci wannan duk ya taiwa sahabbai addu'a sama da mutum 100 sai ya ambace su a cikin sujjadar shi. Haka ya kasance yana yi. To yadda ya kasance koyaushe cikin ibada, da rana yana azumi ga nafilfili ga azumi ga yawan karatun Alkur'ani, da daddare kuma kwana yake yi yana qiyamul layli. To wata rana dan uwan shi na musulunci wato Sayyidina Salmanul Farisi ya kawo mishi ziyara har gida, sai zo ga Ummu Darda'i a cikin wani irin yanayi sai ce mata ya na ganki haka a cikin wani irin yanayi haka ba tsafta babu wani kikkiawan yanayi sai ce mishi ai dan uwan naka babu ruwan shi da abin da ya shafi iyali ko ta biyan bukata ta jiki ko yaushe yana cikin ibada shikenan sai ya dawo shi sai na Abu Darda ya shigo gidan yaje ya samu sai na Salman al-Farisi ya zo yayi masa maraba ya bashi gurin zama sannan ya kawo mishi abinci sai na Salman al-Farisi ya ce ka zauna mutum mana sai ya ce aini ni bazan ci ba azumi nake sai na Salman al-Farisi sai ya ce to in ko ba za ka ci ba ni ma bazan ci ba sai dai ka ajiye azumin naka ka zauna muci in ba haka ba ni bazan ci ba saboda haka sai na Abu Darda a wannan ranar sai ya ajiye azumin suka ci abincin tare da dare yayi kuma sai suka kwana daki daya da shi da Sayyidina Salman al-Farisi din dare bai yi nisa ba sai ya miƙe zai fara nafulfuli Sayyidina Salman al-Farisi sai ya ce mishi a'a koma ka kwanta ya koma ya kwanta ya dan fara bacci kadan jimawa kadan sai ya sake miƙewa zai fara nafulfuli Sayyidina Salman al-Farisi ya ce mishi a'a koma dai ka kwanta haka suka rike har sai can da dare yayi nisa sosai wayajan sulusun karshe na dare sannan sai ya ce mishi to yanzu sai ka tashi kai alola lokacin sallah yayi sannan shi ne suka tashi suka yi kiyamul lailin su har zuwa kuma lokacin dabdahudowar alfijir suka yi shafa'i da wuturi suka tafi masallaci to bayan sun je masallaci sai na Abu Darda'i ba an idan da sallah sai yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaji yadda muka yi da bakona na jiya Salman al-Farisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi ai yadda Salman al-Farisi ya dora ka akai wannan din shine daidai domin iyalinka suna da haƙƙi akanka jikinka ma yana da haƙƙi akanka ya kamata ka bawa kowanne haƙƙinsa idan kai azumi wasu kwanakin kuma sai ka huta saboda ka ba wa iyalinka haƙƙinta hakanan idan kai bacci an jima kuma can da daddare in dare yayi nisa sosai sannan kuma sai ka tashi kai kiyamul laili kai bacci kai kiyamul laili domin ka samu damar ba wa jikinka hutu kuma ka ba wa iyalinka nasu haƙƙi Sayyidina Abu Darda'i radiyallahu anhu duk da haka babban malami ne daga cikin sahabbai Al-Masruq ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa shamamtu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu ilmahum intaha ila Umara wa Ali wa Abdullah wa Mu'az wa Abi Darda wa Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu Masruq yace na duba na caza a cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai naga makurar ilimin su yana korewa ne yana tikewa ne zuwa ga Sayyidina Umar dan Khattab da Sayyidina Ali dan Abu Talib da Sayyidina Abdullah dan Umar ko kuma Abdullah dan Abbas da kuma Sayyidina Mu'az da Abu Darda'i da Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu to kaga wannan yana nuna mana ashe mai ilimi ne sosai tun daga shi an sanyo shi a cikin jerin sahabbai mafiya ilimi a cikin ɗaruruwa ko dubban sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin isnadin shi ingantacce ne Ibn Sa'ad ne ya rawaito shi a cikin Tabaqatul Kubra juz'i na 2 shafi na 151 kuma ma'anar shamamtu dinnan ai qarabtu wa ikhtabartu ai na kusance su kuma na caji su Zaid ibn Muawiya yake cewa hakika Abu Darda yana daga cikin malamai masu fahimta a cikin addini waɗanda suke warkaswa daga kowace irin cuta Sayyid ibn Abdul Aziz shi ma yace ya karɓo daga Muslim ibn Mishkam yace Abu Darda ya gaya min yace kirga mana waɗanda ke cikin wannan wurin zaman namu majalisar nan tamu wato waɗanda suke zuwa ɗaukar ilimi a gunshi da aka kirga mar yace sai ga shi mutum 600,000 ne har da ɗoriya masu zuwa ɗaukar ilimi gurin shi Abu Darda'i sun kasance sukan zo gaban shi sukan koyi karatun alƙur'ani yakan koya wa mutum goma wayannan goma su shigo in ya karanta musu ya koya musu wayancan goma su fito su fita wayancan su shigo da haka da haka ya kasance idan ya sallaci sallar asuba shikenan sai ya fita ya zauna a gaban armajiran nasa sai ya karanta musu juz'i guda wato hizfi biyu kenan su kuma suna kewaye da shi suna ji a cikin almajiran nasa manya akwai ibnu amir ɗaya daga cikin wato makaranta na sham ɗaya daga cikin manyan ƙari'ai na sham daga cikin wa'azozin kuma da aka ruko daga gare shi sai na abu darda yana cewa mali ara ulama'akum yazhabun wa juharakum la yata'allamun ta'allamu fa innal alima wal muta'allima sharikan fil ajr yace miki gare ne miki ganin malaman ku suna ta tafiya suna ta mutuwa jahilan ku kuma ba sa neman ilimi ba su da mun neman ilimi ba yace ku nemi ilimi domin hakika da malami da dalibin ilimi to masu tarayya da juna ne cikin samun lada sannan yana daga cikin wa'azozin sa yana cewa wailul lillazi la ya'lamu marratan وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات yace takaici da azaba ya tabbata ga mutumin da bai san komai ba sannan takaici da azaba ya tabbata har ninki bakwai ga mutumin da ya san abu amma bai aiki da shi ba yake cewa walawla salasun ma ahabbtu albaqa'a sa'atan zama'ul hawajin وسجود في الليل ومجالس أقوام ينطقون جيد الكلام ينطقون جيد الكلام كما ينطق أطايب الثمار يجي بعدن أبو بوا غدا أكبا دا بدن سو منزو أوان الدنيا ربديدي دا ساعة غدا يجي أبو نفر كوشيني زماء الحواجر واتو إشروان ننتم قوغر a wajen jihadi kenan da kuma azumi yace wasujudu fil lail da kuma yin sujada cikin dare sallar dare kenan mujarasatu aqwamin yantaquna jayyidal kalam da zama cikin mutane waɗanda suke tsinkar zantuka mafiya kyawu kamar irin yadda ake zabar mafiya kyawu daga cikin ƴaƴan itace wato zama cikin malamai kenan daga cikin sahabbai radhiyallahu anhu sannan yana daga cikin kaulinsa yake cewa ka bauta wa Allah kamar cewa kai kana ganin sa sannan wa udda nafsika min al-maut ka kirga kanka a cikin matattu kar ka riga ganin kanka tamkar wani rayuwa a kar ka kullun ka riga kallon kamar ga kanan ga mutuwar ta kusanto ka wa iyyaka wa da'watul mazlum sannan ina tsoratu da kai ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta وعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يلهيك كسيني تشيوا أبو الأنك أن الدنيا واندزي ولا تدكي يا بمي يوا واندزي نيسان تدكي دقاء الله وإن البر لا يبلى وإن الإسم لا ينسى كسيني كما تشيوا أيكين كريكي بايا توفا أكا نمكما أيكين زنبي الله بايا من تاوادش ينا نن أوجان الله ينا ربوتي sai ran da ka tuba sai Allah ya yafe maka ya daga cikin kaulinsa kuma yake cewa alhamdulillahi alladhi ja'ala al-aghniya'a yatamannawna annahum mislana inda al-maut wa la natamanna annana mislahum hina izin ma ansafana ikhwanuna al-aghniya yuhibbunana 'ala ad-dini wa yu'adunana 'ala ad-dunya yake cewa godiya na tabbata ga Allah wanda ya sanya mawadata masu hannu da shuni suna burin ina ma su ne kamar mu yayin da mutuwa ta zo musu in su riga burin ina ma su tarakawa ne kamar mu amma mu ba ma burin mu zama tamkar su ko yayin da muke rayi ko kuma yayin da mutuwa ta zo mana ba ma burin ina ma da a ce mu mawadata ne sai yake cewa ƴan uwanmu mawadata masu hannu da shuni basu mana adalci ba suna son mu akan addini amma kuma suna gaba da mu saboda abin duniya suna son mu akan addini amma suna kin mu dan kar su ba mu abin duniya wannan duka yana cikin siyaru alamin nubala na Imam Az-Zahabi a cikin tarjumar shi radiyallahu ta'ala anhu shi Abu Durda sannan yazo a cikin sifatul safwa Abu Durda yana cewa ya kai dan adam ka tafi ƙasa da sawayenka domin tana dab da ta zama ita ce kabarinka ya kai dan adam kai fa gaba ɗayanka kamar kwanaki ne a gine shine kamar jikinka duk lokacin da wani wuni ya tafi kamar wani bangare ne na jikinka ya tafi yace akai dan adam kai ba ka gushe ba kullum rayuwarka tana rushewa ne tun daga ranar da mahaifiyarka ta haife ka kullum ana raga ne daga rayuwarka ya kasance yana cewa adaratun nasa waraqan la shauka fihi fa asbahu shaukan la waraqata fihi yace da na tarar da mutane tamkar bishiyoyi ne masu ganye wanda babu kaya cikin su yace amma mutane ba su gushe ba halin su na canza sai gashi sun zama kayoyi wanda kamar sun zama kamar bishiyoyi na kaya wanda babu babu ganye a jikin su Ibn Jubair an rawaito daga gare shi shi kuma daga babansa yana cewa yayin da jama'ar musulmai wato sojojin musulunci suka samu nasarar bude birnin nan na Qabrus an zo wucewa da bayi kuyingi da aka kama ta gaban Abu Durda'i sai ya sa kuka sai nace mishi me yasa kake kuka irin wannan rana ta farin ciki wacce Allah ya buwayantar da addinin shi na musulunci da ma abotansa sai ya ce min ya kai Jubairu dan mutayimu yace wayannan al'umar fa da kake gani da mutane ne masu rinjaye a ban kasa mutane ne masu rinjaye da kwarjini da daukaka amma yayin da suka saba wa Allah suka ki bin shi to gashi sun hadu da kaskanci kamar yadda kake gani yace mamakin wulakantuwar bawa a gun Allah idan ya saba mishi yace hakika kaucewa hanyar musulunci da kuma afkawa hanyar saban Allah da bin sha'awoyi da son zuciya ita ce dalilin halakar al'ummatai da dangogi da kabilu masu yawa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra fa zaqad wa bala amriha wa kana aqibatu amriha kusra sayyidina Abu Durda'i radiyallahu anhu ya rayu cikin musulunci yana mai jihadi da takwabinsa da kuma harshen shi radiyallahu anhu da dukkan abin da ya mallaka har sai da yazo dab da karshen ajalinsa yana kan shimfidar sa ta mutuwa to anan ma sai da yi wani wa'azin sa na karshe yake cewa matarsa Ummu Durda'i yayin da mutuwa ta zo mishi yake cewa man ya'malu li misli yawmi hadha man ya'malu li misli madji hadha wane ne zai yi aiki saboda irin wannan ranan nan tawa wacce ta zo ta same ni wane ne zai yi aiki saboda irin wannan makwancin nan nawa da na kwanta din nan ba zan tashi ba anan a birnin Damashka anan Allah ya mishi rasuwa kuma anan aka binne shi yanzu aka kabarin shi yana nan a birnin Damashka ta kasar Sham kuma malaman tarihi suke cewa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kabarin sa yake birnin Damashka bayan shi Abu Durda'i a cikin shahararrun dai sai sayyidina Bilal ibn Abi Rabah ko kuma Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu to wannan shine Abu Durda'i radiyallahu anhu ya rasu ne a cikin shekara ta a cikin shekara ta 33 kuma ta 32 bayan hijira to bayan shi da yake muna da sauran lokaci sosai sahabi na gaba wanda za mu ji kaɗan daga tarjamarsa shine Qatadah ibn Nu'man radiyallahu ta'ala anhu Qatadah ibn Nu'man dan Zaid dan Amir wanda ake masa alkunya da Abu Umar al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu yana daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi mutumin Madina ne ya halarci ainihin wannan akaba din nan kulla alƙawarin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da sahabban Madina a lailatul aqaba wato aqabatus saniya kenan daren Aqaba na biyu wanda dama abin da ya faru shine a cikin shekara ta 11 bayan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane daga Madina sun musulunta a gaban shi wanda duka ba su kai mutum 10 ba to sai suka yi alƙawari da shi cewa za su dawo baɗi za su same shi a daidai wannan wajen a shekara ta kewayo sun je sun gaya wa da yawa daga cikin jama'arsu sai gashi su wajen su 70 da wani abu sun zo sun musulunta a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin wadancan din na bara da kuma wasu sabi mutum dai 70 da wani abu suka musulunta to daga nan ne suka kulla alƙawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai zo garin su zai yi hijira to shikenan ba da dadewa ba kuma sai Allah subhanahu wataala ya mishi izinin yin hijira din an yi wancan alƙawarin a watan Zulhijja to sannan kuma da aka shiga sabuwar shekara a cikin watan Safar sai Allah ya mishi izini da yin hijira shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira a cikin watan Safar a ƙarshen watan Safar din ya isa garin Madina a farkon watan Rabiul Awwal to sayyidina Qatadah ibn Nu'man yana daga cikin mutum 70 din nan waɗanda suka yi wannan alƙawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za su ba shi kariya ya dawo garin za su ba shi kariya kuma za su taimake shi wajen isar da wannan aiki da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi kuma yana daga cikin manyan maharba daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Qatadah ibn Nu'man ya halarci yaƙin Badar da yaƙin Uhud kuma a wannan ranar Uhud ne ma har aka harbe shi a idanunsa kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyi a wasu ruwayoyin kuma an ce a ranar Badar akwai ruwaya daga Asimu dan Umaru dan Qatadah ibn Nu'man ya karbo daga baban shi shi kuma daga kakan shi Qatadah ibn Nu'man yana cewa an harbi idanunsa a ranar Badar da kibiya idanun ya fashe ya zaro ya fado akan kumatun shi to a lokacin sai mutane daga cikin sahabbai radhiyallahu alaihi suke cewa bari su yanke mishi idanun kawai tun daga shi ya fado akan kumatun shi gaba ɗaya ga jijiyoyin idanun nan duk sun fito to har za su kawo kasu yanke mar din sai suka ce amma dai bari su tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman shawararsa ga dan uwanmu nan an harbe shi da kibiya idan ya tsiyaye kuma ya fado akan kumatunsa gashi nan kamar yadda kake gani ya rasulullahi kai mana izini mu yanke jijiyoyin idanun dan idanun ya gama faduwa kawai shikenan ya huta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce matso kusa a tarafi yana matsowa kusa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya tafin hannunsa mai albarka ya dauki wannan idanun ya mayar mar cikin ramin idanunsa idanun ya koma kamar yadda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tofi nan take sai ruwan idanun da ya tsiyaye ya komo ya haɗe Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya addu'a ya ce Allahumma inna qatarata qad waqa nabiyyaka biwajhihi faj'alha asama aynihi wa haddahuma nazra yace ya Allah wannan bawan naka qataratu ya kasance yana kare annabinka ne ya kare annabinka ne da fuskar shi shine har wannan kibiya ta same shi akan fuskar shi ya Allah ya dana mayar mishi da idanun nan to ka sanya idanun nan nasa ya zama shine mafi kyawu daga cikin idanuwansa to nan take ko ido ya koma ya haɗi babu tabo ba miki sai ya zamto ma ya fi gani da wannan idanun fiye da ɗayan sai na Qatadah radiyallahu anhu bai gushi ba yana zuwa yaƙoƙi duk wani yaƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai je da shi ake zuwa har zamanin halifancin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yana daga cikin farkon waɗanda ake sawa ƴan gaba saboda jarumtakar shi haka nan yayin da sayyidina Umar zai tafi bude kasar Sham to shi sayyidina Qatadah ibn Nu'man yana daga cikin wato mahaya doki kuma maharba waɗanda ba su fa kidaya su da yatsu ba waɗanda babu kamar su kuma yana daga mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka bayyana tare da shi wata rana a cikin wani dare an yi ruwa sosai a cikin daren an ɗauki sayyidina Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji motsi a cikin masallaci sai ya tambaya wane ne ya ce ya rasulullahi Qatadah yace saboda naga an yi duhu ne kuma an yi ruwa na san mutane ba za su fito wajen sallah ba shi yasa ne kuma naso in fito dan in zo in harci sallah tare da kai ya rasulullahi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa to madalla idan an idar da sallah kar ka tafi sai ka sanar da ni bayan idar da sallah sai na ka tare sai je ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi zan tafi gida annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko tankar dabino ya bashi yace je kada wannan zai haska maka gabanka da bayanka sai na ka tare sai ya rike wannan tankar dabinon yana tafiya da shi a hannunsa yana barin gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya zama kamar tocila ya ma fa tocila domin ita tocila iya gabanka take haska maka amma shi wannan tankar dabinon zai haska mar gaban shi taku goma bayan shi ma taku goma yana haskawa ta ko ina taku goma goma to wannan shine sayyidina Qatada radiyallahu anhu kuma ya rasu a shekara ta 23 bayan hijira ya rasu ne a nan garin Madina kuma an binne shi a makabartar Baqiya wanda ya mishi sallah kuma shine sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kuma da aka zo sanya shi a cikin kabarin sa sayyidina Umar radiyallahu anhu da kansa ya shiga cikin kabarin da sanya shi saboda darajarsa kuma yana daga cikin ashabu Badr a sa cikin sahabbai kurewar daraja shine ashabu Badr wanda suka halarci yakin Badr bayan wannan da yake muna da ɗan sauran mintuna zamu shiga tarihin sahabi na gaba shine sayyidina Amir ibn Fuhaira radiyallahu anhu Amir ibn Fuhaira radiyallahu anhu wato yana daga cikin sahabbai masu karama don kamar yadda malamai suke faɗa shi mala'iku ne ma suka binne shi ba dan adam ne ya binne shi ba shi lokacin da ya shahada mala'iku ne suka binne shi ba wanda ya san ina gawo shi take har yau dan adam yakan kai ta dalilin ibadar shi ga Allah subhanahu wataala da kuma kusancin shi ga majibincin sa wato Allah kenan dan adam yakan kai matsayin da zai zama wato darajarsa ta kai har mala'iku su riga gaishe shi duk an samu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan samu wanda in bai da lafiya mala'iku suna zuwa gaishe shi irin su sayyidina Imran bin Husainin akan samu kuma waɗanda mala'iku ne ma sukan ɗauki gawar shi in za a kai shi makabarta irin su sayyidina Sa'd ibn Mu'az radiyallahu anhu akan samu kuma wanda mala'iku ne sukan wanke shi bayan ya rasu irin su sayyidina Hanzalatul Ghassil radiyallahu anhu shi kuma wannan Amir ibn Fuhaira mala'iku ne suka binne shi a cikin kabarin sa shi yasa har yanzu ba wanda ya san ina kabarin sa yake wane ne Amir ibn Fuhaira Amir ibn Fuhaira wato ainihin shi bawa ne na wani mutum a garin Makka mamallakinsa li ummin nana Aisha ne radiyallahu anha wanda yake mallakar sa din da shi da nana Aisha mahaifiyarsu daya to lokacin da sayyidina Amir dan Fuhaira ya musulunta yana bawa dan haka wannan ubangida nasa yake ta azabtar da shi yake ta azabtar da shi karshe dai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya saye shi sanan ya intar da shi Amir ibn Fuhaira yana daga cikin al-muhajirun al-awwalin wato farkon waɗanda suka fara yin hijira daga Makka zuwa Madina wai da na faɗa da farko sayyidina Abubakar ne ya saye shi kuma ya intar shi tun a farko musulunci kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Darul Arqam Amiru ya musulunta mushrikai sun azabtar da shi domin ya bar addinin musulunci amma ya saba musu ya ki barin addinin ya kuma yi hakuri bisa cutarwa da suke mishi da azabtarwa da suke mishi sun azabtar da shi matuƙa gaya kuma ya yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina ya halarci yakin Badar da yakin Uhud duka ya ji kuma ya yi shahada ne a ranar Bi'ru Maquna abin da ya faru shi ne wasu mutane ne suka ce sun musulunta kuma suna so annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su da wasu daga cikin sahabbai domin su je su koyar da su addini annabi sallallahu alaihi wasallam sai hada su da mutum 70 din cikin sahabban shi wayannan mutane sai da aka je hanya to anan kawai sai suka kewaye su a wani waje da ake kira shi biro mauna suka kewaye su anan gaba ɗaya suka shahadantar da su wayannan mutanen da suka wannan cin amanar su ne banu sulaim kuma wanda ya zuga su suka yi wannan abin shine amiru dan dufailu wani mutum ne wanda a lokacin nan shi kafiri ne amma daga baya ya zo ya musulunta sai yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin waɗannan sahabban nan naka da muka kashe akwai wani wanda bayan mun kashe shi sai naga gawar shi tayi sama annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi ai wannan shine amiru dan fuhaira ai mala'iku ne suke sama da shi kuma sun wanke shi sun binne shi mala'iku ne suka binne shi kuma yadda zuwa cikin sifatul safwa juz'i na 1 shafi na 226 amir bin fuhaira radiyallahu anhu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son yin hijira shi da sayyidina abubakar to bayan sun fita daga garin makka lokacin ana neman su za a kashe su sai suka je daru sau wato kogon sauru anan suka zauna sai da suka yi kwana uku suna cikin wannan kogon wanda bayan sun shiga din nan abin nan gizo-gizo ya zo ya yi saƙa kurciya ta zo ta yi gida har da ƙwai a kan saƙar gizo-gizon su kuma suna ciki to abin da ya faru shi amiru bin fuhaira yana kiwon tumaki na sayyidina abubakar akwai ɗan gidan sayyidina abubakar Abdurrahman bin Abi Bakr kullum da daddare zai zo ya kawo musu labarin abin da ya faru a wannan wuni ai ana ta neman ku ai gashi nan Qurayshawa sun je ku kaza da ku kaza da ku kaza neman ku za a kashe ku amma ba a gan ku ba har ma an sanya raƙuma guda 100 ga duk wanda ya zo da ku a raye ko a mace duk yana ta ba su labarin abin da yake faruwa a cikin gari to idan ya zo ya ba su labari tunda yakan taho ne da yamma haka da duku-duku da shi kuma amiru dan fuhaira sai ya koro tumaki ya biyo ta kan gun ta kan sawun shi Abdurrahman din saboda kada kafirai su gane ai ga wani sawu nan da kullum ana ganin shi a daidai wannan wajen bari a bi sawun dan a ga ina yake tafiya saboda haka sai ya biyo da tumakinsa duk ya tattake gurin sannan kuma sai ya zo da tumakin har dab da wajen kogon sai ya tatsi nono daga jikin tumakin sai ya ba su su sha da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar to haka nan da sassafe kuma shi dan gidan sayyidina abubakar din wani lokacin yakan kawo musu abinci da sassafe to nan ma yana wucewa da ya tafi kaiwa abincin amir bin fahira zai kora tumaki su tattake gunda ya buɗin to haka dai ya rika yin wannan kokarin har dai sai da suka yi kwana uku a wannan kogon sannan lokacin da suka tashi za su tafi bayan sun bar cikin kogon sun fara nisa shi ma amir bin fahira sai ya kai tumakin gida sannan shi ma ya zo ya bi su a baya domin a ranar a lokacin yin hijirar ma a cikin tafiyar hijirar shi amir bin fahira yana kan raƙumin sayyidina abubakar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan raƙumin sa shi kadai sayyidina abubakar kuma yana kan nashi raƙumin ya goya amiru dan fuhaira a bayan sa sannan akwai kuma wani mutum Abdullahi dan Qurayshi da Laysi wanda shi masanin hanya ne ya san boyayyun hanyoyin da za a iya bi a tafi garin Madina ba tare da an ga mutum ba to irin waɗannan hanyoyin ya rika bi da su a sace a boye ya rika bi da su irin waɗannan hanyoyin inda ba za a gansu ba da haka har suka isa garin Madina saboda sahara ba kamar irin dazuzzuka ne irin namu na nan ba dazuzzuka ne na sahara wanda in ba ka san hanya ba yanzu nan ka bata ba wani abu ne abin mamaki bane saboda dazuzzuka ne wanda babu bishiyoyi ba bishiyoyi ba duwatsu babu wata alama kana tafiya kuma iska ma tana bule sawunka iska ma tana turowa rairayi yana rufe sawunka saboda ka inda ka yi tafiya a cikin minti 10 gunda ka wuce ma baka suka dawo wajen ba saboda babu wata alama da zaka iya ganewa saboda ka dole sai masanan abin sosai masanan hanya sai suka dauki wannan Abdullahi dan Qurayq ibn Lisi shi ya rika nuna musu hanya har dai suka isa garin Madina. To Amir ibn Fuhaira tare da shi aka yi wannan hijrar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da Sayyidina Abu Bakar, kuma kamar yadda na faɗa yayi shahada ne a cikin shekara ta hudu bayan hijrar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato shekarar da aka yi yakin Uhud da shekara ta juyo, anan yayi shahada. A rawaito daga Urwatu ibn Zubair radiyallahu anhu yake cewa sahabbai radiyallahu alaihim da yawa suna ganin cewa lalle mala'iku ne suka binne Amir ibn Fuhaira. Haka shi ma a Sheikh Abdurrahman ibn al-Jawzi ya faɗa a cikin littafinsa Sifatus Safwa juz'i na 1 shafi na 226. To wannan kaɗan kenan daga cikin tarihin wannan sahabi mai daraja. Insha Allahu anan za mu tsaya da fatan Allah ya ƙara mana so da ƙauna da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu ikon koyi da su, Allah ya kiyaye mana imaninmu da mutuncinmu da lafiyarmu da arzikin mu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne amma ba kamar mutane ba, kamar da Imam Hassan al-Basri ke faɗa yace sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam idan dai su mutane ne to kuwa mu ba mu kai mutane ba, in dai har sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne to mu ba za a ce mana mutane ba, idan kuwa mu din mutane ne to ku su sun wuce a ce musu mutane, domin su halittu ne waɗanda in ba annabawa ba alaihimu salam da mala'ikun Allah babu wani wanda ya kai su daraja. Kai in ba in ka ɗauki annabawan Allah da manzanni to babu wani wanda ya kai su daraja, duk wani wanda ya taɓa taka wannan ƙasar to bai kai su daraja ba, kowane ne shi sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka kuskure ne babba ga mutum har ya riƙa zargin sahabbai radiyallahu anhum da wani laifi. Ba annabawa ba ne, don haka su ba ma'asumai ba ne, da ba wanda ya ce su ma'asumai ne, ba ma'asumai ba ne, za su iya yin kuskure. Amma ka sani cewa su mutane ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yafe musu tun kafin su yi kuskuren, ya yafe musu tun da ya musu alƙawarin aljanna, tun da ransu da lafiyarsu suna tafiya a ban ƙasa Allah ya ce ya ba su aljanna. Kaga kai kuwa da baka da tabbacin komai, baka da tabbacin ma za ka bar duniyar ma da imani, kullum addu'a kake Allah ya sa ka cika da imani. Su kuwa tun ma ba su bar duniyar ba, an ba su garantin cewa su ɗan ƴan aljanna ne. Kai kuma yanzu kake ka cika da imani, saboda sai an je lahira da imani ake samun shiga aljanna. In ka ji wani yana sukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ma ka saurari shi, kada ka saurari shi duk zaƙin bakinsa, ko me zai gaya maka. In dai yana sukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to kar ka saurari shi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكة الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.